Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na Biwa Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 15 ga watan Yulin shekara ta 2018. Ni ne Sarki Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai je teburin tattaunawa da takwaransa na kasar Russia da dogon guri ba. Prime Minister Britania ta ce shugaban Amurka ya shawarce ta ta kai ƙarar kungiyar tarayyar Turai maimakon tattaunawa da kungiyar a shirin ficewa kasar daga kungiyar. Kana manyan jami'an soji daga kasashen Amurka da Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarwakin sojojin Amurka da suka yi yakin Koriya gida.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa jam'iyyar APC ta lashe zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Ekiti. Haka kuma za ku ji cewa an yaye wasu sojojin jamhuriyar Nijar daga wani horo na musamman.
Kimanin sojojin Nijar 840 maza da mata ne aka yaye a barikin sojan Walam bayan shafe makonni 10 suna samun horo akan dabarun yaki daga wasu sojan kwance nakiya na kasar Amurka.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami zai mana ƙarin haske game da cece-kucen da ake kan wasu kuɗaɗen sana'a bata da za a dawo da su daga ƙasar Switzerland. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro da ku kuke aiko mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya sa zuciyar za a sami wata ci gaba mai ma'ana a Ghana wadda zai yi da takwaran aikinsa na kasar Russia Vladimir Putin a Helsinki. Shugaban kasar Amurka ya shaida wa tashar talabijin ta CBS News cewa zan tafi ba tare da tsammanin wata ci gaba mai ma'ana ba, ba zan tafi da wani babban guri ba. Trump ya ki bayyana gurin ganawar ta farko tsakanin shugabannin na kasashen duniya, sai dai ya yi alkawalin cewa babu wani mugun abu da zai da ganawar za ta haifar. Trump da Putin sun tattauna a lokutan baya a gefen tarukan ƙasa da ƙasa. Ganawar da Trump zai yi da Putin ta zo ne bayan kwanaki uku da kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi jami'an leken asirin kasar Rasha 12 bisa zargin katse London a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 da nufin taimakawa Trump ya lashe zaben. Rasha ba ta da yarjejeniya ta sakiyar mai laifi da Amurka, sabili da haka ana shakkun za ta miƙa jami'an ga Amurka domin a shari'anta su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin Afghanistan ya kashe kimanin farin kaya 17,000 a cikin watanni 6 na farko a shekara ta 2018, adadi mafi girma idan aka kwatanta da asarar rayuka da aka yi a daidai wannan lokacin cikin shekaru 10. Rahoton rabin shekara na farin kaya da suka rasa rayukansu da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Afghanistan wanda ake kira UNAMA a takaice ya fitar yau Lahadi, ya kuma nuna cewa farin kaya 3,500 suka ji raunuka a daidai wannan lokacin. Sai dai adadin farin kayan da suka rasa rayukansu ya ragu da kashi 3% idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a shekara ta 2017. Rahoton ya bayyana cewa adadin farin kaya da aka kashe ya karu da kashi 1%, inda aka kashe mutane 1,692, yayin da adadin waɗanda suka ji raunuka ya ragu da kashi 5%, inda mutane 3,430 suka ji rauni. Amfani da nakiyar da ake harhadawa a cikin gida da ake kira IAD da 'yan bindiga ke yi shi ne babban sanadin kashe farin kaya bisa ga rahoton na UNAMA da ya fara tattara adadin farin kaya da ake kashewa a Afghanistan sau da kafa tun shekara ta 1900. Manyan jami'an soji daga kasashen Amurka da Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarokin sojojin Amurka da suka yi yakin Koriya a gida. Michael Minham, babban hafsan mayakan saman Amurka da ke aiki a rundunar Amurka ta Koriya, kuma babban hafsan rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya, ya gana da wani hafsan Koriya ta Arewa yau Lahadi a ƙauyen Panmunjom da ke kan iyakar da ba a gudanar da aikin soja da ake kira DMZ bisa ga majiyin Koriya. An yi ganawa ƙarshe tsakanin ɓangarorin biyu shekaru 9 da suka shige. Dawo da gawarwakin sojojin Amurka na ɗaya daga cikin batutuwan da aka tattauna a kai watan jiya yayin ganawar tarihi a Singapore tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. An ba da labarin cewa Amurka ta tura akwatunan ɗaukar gawa guda 100 zuwa kan iyakar domin dawo da gawarwakin gida. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya shawarci Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May ta kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai maimakon tattaunawa da ƙungiyar a shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar. May ta shaida wa tashar talabijin ta BBC cewa, "Ya gaya min in kai ƙarar ƙungiyar tarayyar Turai, in kai ƙarar su kada in tattauna da su." Bayanin shawarar da Trump ya bada ya kawo ƙarshen kila wakalar da ake yi na tsawon kwanaki game da shawarar da shugaban na Amurka ya ba Prime Minister. Makon jiya, Trump ya faɗa a hirarsa da jaridar The Sun cewa ya ba mai shawara sai dai ba ta yi amfani da shawarar tasa ba. Trump ya ce, "Da ni ne da ba haka zan yi ba. Na gaya wa Theresa May abin da ya kamata ta yi amma ba ta yarda ba. Ba ta saurare ni ba. Ta gwammace ta bi ta wata hanya daban." Trump bai bayyana shawarar da ya ba May ba a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da ita ranar Juma'a, sai dai ya ce, "Ina tsammani ta ga shawarar tana da zafi sosai." Daga ƙarshe, jami'an Falasɗinu sun ce ƙasar Isra'ila da mayakan Falasɗinu da ke Gaza sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a jiya Asabar. Yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali ya tsakaninsu ta yadda Falasɗinawa ke harba rokoki kan Isra'ila, ita kuma Isra'ila ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga masu muninsu a Gazar tun yaƙin shekara ta 2014. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa musayar wutar ta yi sanadin kashe matasa Falasɗinawa biyu. Falasɗinawa sama da 100 suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zanga a ranar 30 ga watan Maris.
Grace Alheri Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, an sanar da sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar Ekiti. Ga Hassan Umar Tambol da cikakken bayani.
Dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. John Kayode Fayemi ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar jiya Asabar, inda ya sami ƙuri'u 197,459. Ya kada na kusa da shi na jam'iyyar PDP Farfesa Olusola Eleka, wanda ya sami ƙuri'u 478,471. Farfesa Idowu Olayinka, mataimakin shugaban jami'ar Ibadan ne ya bayyana saka kon zaben.
Hi, I am the attorney of the State of the Ekiti State Governorship Election. As on the 14th day of July 2018, the election was contested. John Olukayo Ifayemi of the APC, having satisfied the requirements of the law, according to the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Dr. John Kawede Fayemi na jam'iyyar APC dai yana kan gaba ne a kananan hukumomi 12 a cikin shashidda dake jihar Ekiti a yayin da Professor Olusola Eleka na jam'iyyar PDP ke kan gaba a sauran kananan hukumomin jihar ta Ekiti guda hudu to ko me yan Najeriya za su ce a game da wannan zaben
kage dan mallan gada wanda gaskiya zabe ya ce daidai da yanzu an kai shi an ka tashi lahiya lau ba wani matsala ki haka ya ce daidai saboda gaskiya ta halinta
sunana Alhaji Abdullahi da zabe lahiya me yake ba wani gadama ba wani tamban ba lahiya lo yanda zabe na gaskiya aka yi wallahi alhamdulillah
sunana Abdullahi Ahmed Marafadan cha to zaben jihar Ekiti sai mu ce alhamdulillah saboda zabe ne wanda mutanen jihar Ekiti wanda suka yi tsammani ba haka yazo musu ba saboda sun dauka cewa PDP ko ta halin kaka sai sun murde APC Ekiti sun ci zabe kuma Allah ya gwada musu shi ya Allah
sai dai duk kokarin da ni domin jin bangaren jam'iyyar PDP ya ci tura domin duk dan jam'iyyar PDP da ni tuntuba sai ya ce min shi ba zai ce komai ba a game da wannan zaben gwamnan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
talaka kabar kuka akure arka yancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kabar kuka
Toma da Lagai da Hassan Umar Tambol a jamhuriyar Niger an yi bikin yaye wasu dakarun kasar waɗanda ake shirin aikawa kasar Mali domin aikin tsaro karkashin rundunarin MINUSMA haɗin gwiwar sojin Amurka da takwarorinsu na Niger da na kasar Holland ne suka horar da waɗannan askarawa wato dabarun yaki da kuma yaki da ta'addanci wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Umar Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Les honneurs vous sont rendus par les éléments du 6e bataillon nigérien de la MINUSMA.
Kimanin sojojin Niger 840 maza da mata ne aka yaye a barikin sojan Walam bayan shafe makonni 10 suna samun horo akan dubarun yaki daga wasu sojan kwance nakiya na kasar Amurka da hadin gwiwar dakarun Niger da na Holland. Komandan hasoshin da ya jagoranci tawagar askarawan Amurka a yayin wannan horo ya bayyana cewa
During these 10 weeks the soldiers have received intensive training. From individual skills through battalion level tactical tests.
A tsawon wannan makonni 10, waɗannan sojoji sun nuna juriya sosai akan dukkan wata gurzawar da suka fuskanta a yayin wannan horo. Saboda haka a halin yanzu sun koyi abubuwa kala-kala da suka hada da dubarar arangamar gaba da gaba da sadubarin harba bindiga da dukkan wata kundumbalar da ake buƙatar soja ya lakanta. Don fatattakar abokin gaba cikin hikima da kwarewa a fagen yaki saboda haka suna da dukkan wata lakantar da za ta sa a basu yarda akan aiki
never stops even in Mali
yakin kasar Mali shine aka bayyana a matsayin yaki mafi hatsari a dukkan yakin da majalisar dinkin duniya ta saba jibge dakaru domin ayyukan zaman lafiya sabili kenan da babban komandan rundunar mayakan Niger General Ahmed Mohamed ya gargadi askarawansa akan cewa
Je vous rappelle donc que vous devez rester vigilant, éviter la routine.
Ina tunatar da ku cewa wajibi ne ku kasance masu taka tsantsan saboda an saba gani da zaran akai wata daya, wata biyu, wata uku ba wata matsala. Sai kaga cikin wata na hudu an shiga sakaci saboda ana zaton kura ta lafa. Alhali shi kuma abokin gaba a kullun yana fake da mutum don ya gano wata yar kafar da zai amfani da ita. Domin cutar da abokin karawa to a kiyaye
je vous rappelle que la MINUSMA est l'une des nos missions la plus dangereuse des Nations Unies
jakadan Amurka a Niger ambassador Eric Witaka ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da hada gwiwa da kasashe aminne domin tabbatar da zaman lafiya a yankin Sahel da ma duniya baki daya Sannan ya bayyana wannan runduna da ke shirin zuwa kasar Mali a matsayin wacce ƴaƴan wannan ƙasa ke da kyakkyawan fata a kanta bisa la'akari da zaben da ake shirin gudanarwa a kasar ta Mali a yanzu haka duk wanda cewa wani yankin ta na karkashin ikon ƴan ta'adda
What represents the most part of that Malian case the voisin à ce voir le sous-région et la communauté internationale n'ont pas oublié en ce temps difficile
Wannan shine karo na shida da jamhuriyar Niger ke aikewa da dakarun ta zuwa kasar Mali yayin da bayanai ke nunin yakin na Mali shine yakin da yafi haddasa wa jamhuriyar ta Niger asarar sojoji masu tarin yawa a dukkan yaƙe-yaƙen da kasar ke aikewa da dakarun ta a karkashin majalisar dinkin duniya Sule Umuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Wai ga dake don mutuwa mai ban tsaro sai soja
To mazalla a gaida sallamu mana barma to daga Niger din zamu koma Najeriya inda ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami yayi wa Ali Mustafa Sako ta karin haske game da wasu kudaden sana abacin da za a dawo da Najeriya da su daga kasar Switzerland da ake cece ku ce akan su
to na yi ma bayani cewa kamin shigo wannan gwamnati ana zargin cewa an karbo abin da ya kai kusan miliyan dalar America miliyan 700 da Switzerland to kuma ita wannan kasa daga baya ta shiga cikin zargi na cewa ainihin kudaden nan ba a yi aiki da su ta hanyar da ya dace ba a bisa wannan dalili wannan karo da aka zo mai da wadannan kudade miliyan 322.5 to sai a cikin hukuncin ita wannan kasa ta sharɗanta cewa za ta mai da kudin nan bisa ga sharadi sharadin kuma babba
ita wace kasa kenan
ita Switzerland saboda ai an bi masaloli na shari'a ne domin ganin cewa an dawo da kudi to a cikin hukuncin da kotu Switzerland ta yi na sharadin mai da kudin gida sai ta sharɗanta sharadi cewa ainihin dole ne ya zama World Bank wato bankin duniya ya zama ya sa ido game da hanyar da za a bi ta sarrafa waɗannan kudade to ya zama dai wato an zo an yi tsari na buɗe wanda ainihin babu zargin cewa an yi sama da faɗi da waɗannan kudin kuma kamar yadda ka sani ainihin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da yake yana da tsari irin na komai a yi shi a bayyane aka amince da wannan tsari ta dokar mu'amalar kotu to damuwa inda ta shiga shine ita World Bank wadda aka yanke hukuncin cewa da ita da kungiyoyi na masu zaman kansu civil society organization za su sa ido game da kudin nan zama an yi amfani da su ta hanyar Allah da Annabi sai zama World Bank babu wani project a Nigeria da take sa ido a kai in bayan project din da ake kira social investment program wato tsari ne na
inganta rayuwar jama'a
inganta rayuwar jama'a musamman masu karamin karfi akwai wani shiri wanda ita gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo da shi na ganin cewa da ita World Bank da kuma gwamnatin Najeriya an yi karo-karo domin tallafa ma masu karamin karfi to ita World Bank tana sa ido akan wannan shiri saboda haka World Bank ta ce to idan dai shiri ne wanda za ta sa ido akai wannan tun da tana ciki akai dama za ta yi shi ba tare da neman an biya ta kobo an biya ta tarobale sisi ba amma idan wani shiri na daban to sharadi shine sai an tattauna da ita an zauna an tattauna da ita akan nawa za a biya ta domin aikin sa ido wanda yake kuma shi kanshi tsari na tattauna wannan tsari ne wanda ke iya daukan lokaci saboda haka a cikin wannan yanayi bukata ta kama ta a mika wuya akan cewa to tunda dai mai da ruwa rijiya ba banna bane kudin nan gida dau da su ai kuma aiki da su domin biyan bukatun jama'a aka amince da cewa a san ya kudin akan wannan social investment program da ita bankin duniya yake sa ido akai
to shine aka ce a raba shi gida-gida
to shine ba kuma tsari bane na a raba shi gida-gida ka san ita wannan gwamnatin tsarin da ta zo da shi shine ta bude wani portal wanda masu kananan karfin suke applying suke
wato wata hanyar sadarwa kenan inda mutane za su shiga a internet kenan ko
a internet to mutane suna shiga su yi applying a kowace jiha an bude wannan portal lokaci-lokaci ana bude shi waɗannan mutane in sun ka shiga akan tsarin na hanyar sadarwa ana dauka ana tantance ainihin cancanta su da haƙoƙinsu da kamalarsu na cancanta a basu wannan
tallafi kamar in suna da wasu bukatu sai su shiga su ce ina da bukatar kaza da kaza ina son tallafi daga wannan asusu na gwamnati
to an tsara tambayoyi waɗanda za su ba ainihin hukumar da ke kula da wannan dama na tantance cancanta ka ko rashin cancanta
amma ashe ba ita gwamnatin Najeriya ta fito da tunanin cewa bari ta bi gida-gida dan abin da aka ce shine an ce za a tsara a bi gida-gida a samu talaka masu karamin karfi kamar da kace a rarraba musu wani daga cikin wannan kudi din shine mutane suke ta tunanin ya za a san waye ya cancanci kudin nan waye ya talaka ya za a bayyana talaka me ma'ana
ita gwamnatin Najeriya tana da wannan shiri tun kamin wannan kudi ya zo kuma an keɓance ko cikin wannan ainihin kasafin wannan shekara an keɓance biliyan 500 domin wannan shiri
saboda haka za a ci gaba da haka din yadda aka shirya za a raba kudin a bacin ta gida-gida din gidaje nawa aka kayyade za a bayo kuma
ba magana gidaje bane ba magana ce ta gidaje bane magana ce ta waɗanda suka yi applying akan wannan yanayi na gizo waɗanda kuma ainihin cancansa su ta tabbata
to ministan shari'a Abubakar Malami kenan a tattauna wasu da Aliyu Mustafa Sokoto to jama'a shirin wannan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon na cewa karfe 11:19 na safe kashirmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad biyo mu yau a cikin shirin za ku ji hirar da nayi da malama Hadiza Aliko Muhammad wacce ta kirkiro kungiyar da ake fadakarwa kan shaye-shaye da ake cewa the recovery place da turanci a Kaduna kuma masaniya a bangaren shaye-shaye da yadda za a kawar da matsalolin shaye-shaye da ake fama da shi ga hirar tamu
akwai dan uwa na zan ce da kaman dauki abinin yi ne akan shi ne yasa na fara fata wannan yau shekaran shi 28 yana shaye-shaye ko ba haka ba sai naga idan zai nace in ni na haife shi in da yi ne daga ciki na ya fito zan tsaya ni in kalle shi ko kuma in jira wani ya zo ya taimake shi dan ni ta ni ba zan tashi to abin da ya sa kenan na shiga cikin wannan wannan aiki ko ba haka ba da ina kalli masu shaye-shaye haucin su da kike ba da tausayi ko kadan yanzu ina ganin cewa su suka jawo wannan abin da kan to da na shiga wannan abin da na so ma samun wannan ilimi sai na tafi wannan cuta ne na kwakwalwa kamar yadda za a ce mutum yana da diabetes ko high blood pressure shikenan har iya rayuwanka ba wani ya kafe to su ma haka ne an yi diagnosis din cewa kwakwalwa ka ya buga ka zama kadai domin wannan shaye-shaye to fa duk wani hankali ya riga abin ya riga ya fi karfinka to dan ka kace mutum ma ba wani abu bane ba cikin hankalin ka kake ba saboda haka shi yasa nace to in dan me yasa zan jira wani yace zai taimake shi ni ma in taimake shi kuma cikin haka din ne ni ne haka kuma wannan abin da zai yi gurbe da 13 ne wannan karatu dan duk haka yanda nake ga miki a cikin wannan aikace a inda ba haka yata na in je in magana to dalilin da yasa kenan kina gane cewa ko da su fara ya san ran ce bari su gwada wannan abu bayan lokaci kaɗan ya fita daga hannunsu ba yadda za su iya ne a cikin ayyukan namu irin illolin da muke gani kuma mutane su san cewa in an ce shaye-shaye ba kwaya ba ne ko giya ko taba abin ya wuce haka don a Nigeria yanzu abubuwa da yawa su shigo mana kamar su shisha kamar codeine maganin tari sannan kuma kamar tramadol maganin ciwon jiki da ake badawa yanzu sun zama kwayoyin da mutane suke amfani da shi
to kamar zancen su codeine din nan su maganin tari da su tramadol din nan musamman shi codeine din an hana shigowa da sinadarin codeine kwanaki sai kuma ga zancen yanda ake ta kamin wato manyan motoci suna shigowa da kwayoyin tramadol hana shigowa da sinadarin kodin zai magance zancen shaye-shaye ne a ƙasa ga matasa ga mutanen da suke sha
to ni dai a ra'ayina ba zai magance ba domin ya riga ya yi illa babba kuwa yanzu an yi shekarar kusan 20 ma ana shan wa'annan abubuwan to in ka duba wanda yake sha sun yi no shekara 20 har zuwa yanzu ya riga ya gama da shi amma in hadawan da aka yi yanzu wataƙila zai rage daga inda za a je a sassaya din amma kuma maybe inda za a sassaya in an je shaguna kenan da wanda suke sayarwa kamar pharmacy yanzu da aka haka ba sai ka je shago ba akwai yanda su suke suka san da suke haduwa da kansu suna sayarwa kamar a black market to ni ina gani ba abin da zai kawo yes ba abin da zai kawo karshen shaye-shayen codeine ko tramadol din ba su wanda suke kawowa suna da hanyoyin da suke shigowa da su domin suna da mutanen da suke saya to sun san suna da kasuwansu ni a ra'ayina gwamnati mu faɗakar da kan mutane su san cewa su san illan wannan abu so kada ma su so ma sha in ba su so ma sha ba su ma san ko in da za su je saya ba to ni dai abin da nake gani kenan mu dai mantar da mutane mu fahimtar da su illolin abubuwan nan kafin ma su so ma amfani da shi domin wanda ya so ma amfani da shi sai dai kuma wani ikon Allah domin yadda muke gani da wuya a ce sun bari kwata-kwata wasu suna bari amma kuma in an duba research inda ake kamar mutum 8 a cikin kowane 10 da suke shan wannan abin duk yadda suka yi kokari su daina ba su iyawa in an samu mutum 2 a cikin 10 ma sun daina sha tsawon sauran rayuwa to an ci nasara kenan amma abin ma wani lokaci baya kaiwa haka ba hadawa ba ne shi shine solution din amma hanawan wata kila zai rage wani abu amma ma ba a yanzu haka ba yaji a shekarun da za
su to kin yi maganan cewa fadakarwa daga wani mataki ya kamata a fara fadakarwa
ku nake nufi domin muna so ne mu fara da yaran da ba su soma wa'annan shaye-shayen ba domin a arewa inda muke an nuna musu cewa maganin tari ba haramun bane tunda ba giya bane an nuna musu cewa tablet din tramadol ko tablet din rofinol ai magunguna ne wa'annan ba haramta su ba giya bane to kin ga kuskuren fahimta kenan don ko a cikin addinin musulunci ma an ce abin da zai bugar da kai zai gusar maka da hankali to ba giya kai aka ce ko kuma taba ko kuma wiwi ba har wa'annan magungunan ma sun shiga za ki gani a titi mutane sun dauki magunguna a kansu suna saidawa kwanaki ne aka yi wannan documentary na maganan codeine ke yanzu kowa da kowa yume shi ne aka so mu maganin shi amma ba codeine bane kawai problem yanzu matasa mutanen kasar nan sun iya hada abubuwa daban-daban da ya zama you know in kin ji irin abubuwan ma suna abin tada hankali ko ba haka ba akwai masu amfani da gizo da kashi da gangare akwai masu amfani da fitari da ya kwana goma saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani ba taya a kona shi wannan ma ana sunfi
to madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin malama Hadiza Alikon Muhammad da kuka ji muryarta da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakon da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email to sakonmu na farko a riya ce kikkiawar hudu da ke ci gaba da wanzuwa a tsakanin kasar Habasha da makwabciyarta Eritrea tun bayan shekarun baya-bayan nan da suke gaba da junansu hakan wani muhimmin ci gaba ne gare su sako daga Haruna Baffan Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangosau sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama yake cewa muna taya sabon gwamnan jihar Ekiti na jam'iyyar APC a Najeriya murna samun nasara a zaben da ya gudana a jihar muna fatan Allah ya sa albarka wato da wannan zabe sako daga Alhaji Umar Fueba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna kira gwamnatin mu ta jihar Katsina karkashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari akan muna bukatar karin motocin KSTA a nan shiyar Daura sako daga Sadi Sa'idu Daura sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna addu'a Allah ya kawo mana karshen tashin hankulan da ke faruwa a jihohi daban-daban kamar su Zamfara da Plateau da Adamawa da Benue da ma sauran kasashen duniya baki daya sakon haɗin gwiwa daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafi son ana zikiri daga jihar Bauchi to madalla kaɗan daga cikin sakonnin da muka samu kamo ku kenan amma yanzu ga girsta da mana takaitattun labaran duniya
Dr. Filu shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya sa zuciyar za a samu wata ci gaba mai ma'ana a Ghana wanda zai yi da takwaran aikin sa na kasar Russia Vladimir Putin a Helsinki Shugaban kasar Amurka ya shaida wa tashar talabijin ta CBS News cewa zan tafi ba tare da tsammanin wata ci gaba mai ma'ana ba zan tafi da wani babban buri ba. Trump ya ki bayyana gurin ganawar ta farko tsakanin shugabannin na kasashen duniya sai dai ya yi alkawarin cewa babu wani mugun abu da ganawar za ta haifar. Trump da Putin sun tattauna a lokutan baya a gefen tarukan kasa da kasa. Manyan jami'an soji daga kasashen Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana domin tattaunawa kan yadda za a dawo da gawarokin sojojin Amurka da suka yi yakin Koriya a gida. Michael Mingham, babban hafsan mayakan saman Amurka da ke aiki a rundunar Amurka a Koriya kuma babban hafsan rundunar Majalisar Dinkin Duniya ya gana da wani hafsan Koriya ta Arewa yau Lahadi.
To madalla masu sauraro kafin mu salama muna taya Husaina Mabwato wakilin mu ta Maiduguri Husaina Muhammad da angonta Abdullahi Bukar marar auren aurensa da za a yi ranar 28 ga wannan watan. To Allah sa a yi cikin lafiya da lumana. Masu rawar da wannan maka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugun Najeriya da Niger wato karfe 5 a ugun Ghana za ku jo sirga cikin abokan aikin mu dauke da sabon sabon shirin cike har da shirin cike da gaskiya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da tana gabatar da shirin da kuma Jimmy wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Santos ni Sarfil Hashim kuma nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.